Wannan zaman sulhu da ya gudana a birnin Ummu Ahiya na jihar Abia ya samu shiga tsakani na rundunar 'yan sandan Najeriya, kuma bisa ga dukkan alamu an soma samun sauki, kamar dai yadda shugaban kwamitin da babban sifeto janar na 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba ya kafa, wato mataimakin sifeto janar na 'yan sanda AIG Usman A. Gwari ya shaida mini.
Bangarorin nan guda biyu na kowane jiha mun forming committee a nan, kuma mun kira bangarorin guda biyu daga kowane jiha mun yi zama, kuma gaskiya mun ji daɗin zama don kowanne sun gaya mana damuwarsu. Mu yanzu mun yadda an zauna da su an yi yarjejeniya a rubuce. Masu gona kuma sun ce nan gaba yanzu ba za su ɗauki doka a hannunsu ba. Duk lokacin da Fulani sun kiwo sun shiga musu gona sun yi ɓarna za su yi kara. So don haka mun samu kwamiti a haɗe da Fulani da kuma manoma wanda su ne za su ɗauki jagoran wannan abun.
Wakilan Fulani da manoma dai a wurin taron sun bayyana ƙorafe-ƙorafensu kamar haka.
A certain time they came to our village with machete, with gun and other things. So they continue to.
Bai ambaci sunansa ba, yana cewa ne yawancin lokuta kuwa waɗannan Fulani da kan bi ƙauyukanmu za ka rinka ganin su da bindigogi da sauransu, tare kuma da cin zarafin matayenmu. Kaga hakan ba kyau kuma san bai dace ba, amma dai tunda magana ce ta sulhu da shigowar jami'an tsaro musamman na 'yan sanda, muna marhabin da wannan lamarin, kuma kaga hakan za a samu sauki.
A sunana Alhaji Gida da Siddiki, ni ne shugaban ƙungiyar mai tsalla na Anambra State gaba ɗaya. A gaskiya wannan matakin yan ɗauka ce za a samu ƙarshen wannan damuwar, don saboda abubuwan da suke kawowa rikici tsakanin makiyaya da manoma shi ne wato rashin mutumin da yake shiga tsakaninsu ne. Inda akwai mutumin da yake shiga tsakaninsu, na farko shugabanci ta jefin Fulani, na biyu hukuma.
Bayan dai da aka yafi juna da zimmar cewa ba za a sake samun wata matsala ba, AIG Usman A. Gwari ya bada misalin wata nasara da ya ce an samu.
Kuma har ma yanzu an fara samun nasara. Misali a Anambra, yanzu Fulani da manoma na Anambra sun san abin da nake faɗi yanzu. Don an samu wannan problem da aka yi kara, muka kira masu kwamiti suka zo suka duba gona suka gani, aka ce to dukkan dole su biya, kuma a take suka biya.
Bangarorin biyu dai sun bayyana gamsuwarsu game da yarjejeniyar da aka cimma.
Sunana Polino Sushando. Muna ganin shi kama samu abun daɗi a cikin shi, ban san ga abun da zai kawo wani damuwa ba.
Sunana Alhaji Abdullahi Dikko, ni ne chairman yake Allah Imo State. Na yi marhaba da wannan abu sosai wallahi, insha Allah za a samu cigaba.
Yanzu dai bisa la'akari da yadda aka samu fahimtar juna tsakanin Fulani da manoma a shiyar kudu maso gabashin Najeriya, lokaci ne kawai zai nuna tashin-tashinar ta kawo ƙarshe ko kuma a'a. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Ummu Ahiya, jihar Abia a Najeriya.